إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ɗan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci na unguwa ta Zariya, domin ci gaba da karatun littafinmu wanda Malam Muhammad bin Abdul Wahhab ya wallafa. Allah Ubangiji ya gama malam da rahama. A yau muna 29 ga watan Jumada al-Ula, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda ya daidai ga 1 ga watan Shabi miladi Isa dan Maryam shekara ta 2024. Idan ban manta ba, wannan shine darasinmu na 17. Za mu tashi inda malam yake cewa wa fil hadithi, an rawaito a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addu'a'u ita addu'a mukhul ibadati, ita ce bargo na ibada. Malam yake cewa wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilin mu shine fadar Allah madaukakin sarki, wa qala rabbukum, ubangijin ku yace ud'uni astajib lakum, ku roke ni zan karba muku. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, lalle wa'anda suke yin girman kai a wajen kirana ko a wajen bautata mini, Allah ya ce sayadkhuluna jahannama dakhirina, za su shiga aljanna suna dawamammu a cikin wannan aljanna. Malam ya fara mu bayani akan nau'ika na ibada wa'anda bai kamata a mawani su ba wanda ba Allah madaukakin sarki ba. To da malai zana wa'annan abubuwan, shine zai yi kokarin ya bamu dalili daga hadisi, kuma dalili daga Qur'ani mai girma, mai tabbatar mana da cewa abin da ya gai ba shine ya kirkira ya fadi ba, abu ne wanda tabbatacce ne a cikin littafin Allah, tabbatacce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan haka. Shine malam zai bamu bayani dalili daga Qur'ani daga hadisi na kan addu'a. Shine yake cewa wa fil hadisi, an rawaito daga hadisin manzon Allah cewa addu'a umukhul ibada, ita addu'a ita ce bargon ibada. Wannan shine nassin hadisin da malam ya kawo, amma al-Imam Ibn Baz lokacin da ya rawaito wannan hadisin a cikin littafin shi Al-Fawa'id al-Ilmiya min ad-Durus al-Baziyya a kalkashin mujalladi na 3 safaha ta 402, da yake wannan hadisin wanda malam ya kawo sai ce fihi da'fun, a cikin hadisin akwai rauni. Wa in kana sahihan min jihati mura'atil ma'na, yace koda ko hadisin yana da inganci idan aka duba ta wajen ma'anar hadisin. Wa sahihu al-Imam Ibn Baz yake cewa amma abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addu'a huwa al-ibada, ita addu'a ita ce ibada. Haka al-Imam Ibn Rajab lokacin da ya kawo hadisin a cikin littafin shi Al-Imam Al-Albani, lokacin da ya kawo wannan hadisin addu'a umukhul ibada a cikin littafin shi Ahkamul Janaiz a kalkashin safha ta 247, yake cewa fihi Ibn Luhayya da'ifun li su'i hifzihi lakinna ma'nahu sahihun, yake cewa a cikin wannan hadisin da malam ya kawo akwai wani rawi da ake ce mishi Ibn Luhayya, wannan rawin yana da karamcin hadda, shi yasa malaman hadisi ba su suka karba hadisi daga wajen shi ba. Amma al-Imam al-Albani yace idan za a duba kuma za a ga cewa lalle hadisin ya inganta, saboda al-Bashir bin Nu'man, an-Nu'man bin Bashir ya rawaito wannan hadisin da wani lafazi shine addu'a huwa al-ibada, ita addu'a ita ce ibada. wannan shine hadisin da ya tabbata a wajen malamai amma wannan hadisin da malam ya kawo hadisin bai tabbata ba a wajen malamai saboda akwai rawi wanda yana da karamcin hadda a wannan hadisin amma ma'anar hadisin ta yi daidai da ma'anar da hadisin da An-Nu'man bin Bashir ya rawaito malam yana mana bayani ne akan addu'a shine yake ce maka addu'a umukhul ibada ita addu'a ita ce bargon ibada koko addu'a huwal ibada ita ce ibada ita ko ibada tana daga cikin nau'ika na zikiri shi ko zikiri ya kasu kashi uku akwai kaso na farko shine azzikru bi asma'illahi wa sifatihi wa ma'aniha wa sana'a 'ala Allah biha shine mutun ya zanki ambatan Allah da sunayen Allah mutum yana ambatan sunayen Allah yana ambatan sifofin Allah yana hakaito ma'anar wa'annan sunayen yana mai yaba Allah da wa'annan sunayen mutum yana mai bauta ma Allah shi kadai da wa'annan sunayen kamar mutum ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan kaso ne na farko daga cikin ambatan Allah madaukakin sarki akwai kaso na bi shine azzikru bil awamiri wan nawahi wal halali wal haram shine mutum ya zanki tuna abinda Allah yace ayi ya zanki tuna abinda Allah yace ka ayi mutum ya zanki tuna halal da haram sannan mutum ya zanki tuna hukunce hukunce wanda Allah madaukakin sarki ya zo da su sai mutum yayi aiki da abinda Allah yace ayi mutum ya bar abinda Allah yace ayi a bari wannan shi ma kaso ne na biyu da malamai suka ambata a wajen ambatan Allah mutum ya zanki tuna Allah yace a bar kaza mutum yayi kokarin barin wannan abun mutum ya zanki tuna cewa Allah yace ayi kaza mutum ya zanki kwadayin ya ga cewa shi ma yayi wannan abun ba dan komai ba saboda ya samu kusanci daga Allah madaukakin sarki akwai kaso na uku na zikiri shine dhikrul ala wanna ama wal ihsan shine mutum ya zanki tuna ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mishi mutum ya zanki tuna kyautatawar da Allah madaukakin sarki ya yi mishi tun yana dugon mani fa Allah madaukakin sarki ya kawo shi a duniya Allah yake ciyar da shi yake shayar da shi wannan shine kaso na uku da malamai suka zana na zikiri mutum ya zanki tuna cewa Allah madaukakin sarki ya yi mishi ni'ima Allah madaukakin sarki ya yi mishi baiwa Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan da yawa daga cikin halittun shi wanda Allah madaukakin sarki ya halitta wannan shine kaso guda uku da malamai suka zana akan zikiri sannan shi zikiri ya kaso kashi uku zikiri yana da darajoji ne kaman guda uku a kaso na farko shine azzikru dhahir ambatan Allah na bayyane mutumin da zai zanki ambatan ubangijin shi kamar yadda muka zana mutumin da zai zanki cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kaman ambato na addu'a a lokacin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a halishin wasu bayin shi da suke cewa qala rabbana zalamna anfusana shi cewa ya ubangiji mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana idan baka yahe mana ba wa tarhamna kam mana rahma lanakunanna min alkhasirin za mu kasance cikin wa'anda suka yi asara koko mutun ya zanki cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya wanda yake rayayye ya tsayayye da rahamakka ne nake neman ceto da rahamakka ne nake neman agaji wannan shine ka daraja ta farko na zikiri wanda shine azzikru dhahir ambato wanda sai an ji wani sauti ya fito daga bakin mutum a daraja ta biyu ta zikiri shine azzikrul khafi mutumin da zai zanki ambatan Allah a ran shi kamar mutumin da zai zo ya saba ma Allah sai ya zanki tunanin cewa Allah madaukakin sarki yana gani na Allah madaukakin sarki koda na boye ma mutane Allah madaukakin sarki zai kama ni da wannan abun wannan shine ake ce ma azzikrul khafi ambato da bawa zai yi ga Allah madaukakin sarki bayan cewa ya ke banta zai iya yin abin da ya ga dama mutane ba tare da sun gane shi ba amma a daidai nan sai mutum ya tuna Allah madaukakin sarki ya fasa yin wannan saban Allah da ya niyyayi darasha ta karshe ta uku cikin darajojin zikiri shine adh-dhikrul haqiqi, ambatan Allah na gaske. Kamar mutum ya zanki tuna cewa lalle Allah madaukakin sarki zai iya mun kaza, mutum ya zanki tunanan cewa lalle Allah madaukakin sarki zai iya yaye mishi matsalolin shi, mutum ya zanki tuna cewa addu'ar da yake Allah madaukakin sarki zai karba mishi ba za ta kai a banza ba, shine Allah yake cewa fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Allah madaukakin sarki yake cewa ku tunani azkurukum ni ma zan tuna ku, a lokacin da kake matsatsi, a lokacin da rayuwa ta yi kunci, sai ka kudurta a ranka cewa lalle Allah madaukakin sarki zai ma dauki, zai kawo ma dauki. Shine Allah ce azkurukum ni ma anan take, anan take zan ambace ku. Allah ya ce washkuruli wa la takfurun, kuma ku gode mini kada ku kafirce mana. Wannan shine kaso na uku na zikiri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisul qudusi yake ba mu labari, Allah madaukakin sarki yake cewa ana anda zanni abdi bi, lalle ni ina nan inda bawa na ya aje ni, inda bawa yake zatan Allah. Idan bawa yana zatan Allah zai iya kawo mishi dauki, to Allah madaukakin sarki yace ina nan a daidai wannan zatan zan kawo mishi dauki. Idan kuma bawa ya kudurta cewa Allah madaukakin sarki ba zai iya mishi kaza ba, koko abu da yake nema akwai wahala ya samu shi, Allah yace to ina nan zan bar shi da wannan zatan a daidai matsayin da kai ma Allah. Allah madaukakin sarki a daidai nan zai aje ka. Idan ka ma Allah babban matsayi da kyakkyawan zatan cewa zai iya karba ma addu'arka, Allah yace to ina nan a daidai matsayin da bawayen mun, wa ana ma'ahu idza dhakarani. Allah madaukakin sarki yace ina nan tare da shi a lokacin da zai ambace ni. Fa in dhakarani fi nafsi dhakartuhu fi nafsi. Allah madaukakin sarki yace idan bawa ya ambace ni a cikin zuciyar shi, dhakartuhu fi nafsi, Allah yace ni ma zan ambace shi a cikin zuciyata. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin min. Allah madaukakin sarki yace idan da kau zai ambace ni a cikin al'umma, ana zamna a cikin majalisa, sai halshen kai kubce kace subhanallah, Allah madaukakin sarki yace to ni ma zan ambace shi a cikin wa'ansu mutane, a cikin wa'ansu halittu wa'anda sun yi wa'annan halittun wa'anda ya ambace ni a cikin su. Allah yake cewa in taqarraba ilayya shibran, da dai bawa zai matso a waje na daidai ta hannu, taqarrabtu ilayhi dhira'an, Allah madaukakin sarki yace ni kuma zan gulguso daidai zira'i guda. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an, Allah madaukakin sarki yace idan ya kusance ni da daidai zira'i guda, ni ma zan kusance shi da abun da ya haka. Wa in atani yamshi, Allah madaukakin sarki yace idan bawa ya zo wurina yana ambato na yamshi yana tahiya, Allah yace ataitu harwala, ni kuma zan zo mishi ina mai sauri ina mai sassaka. Ashe a duk lokacin da Allah da bawa ya kurato ubangijin shi, to Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai zai tarbi wannan bawan ya shahe mishi hawayen shi kuma ya karba mishi addu'o'in shi. Wannan shine darajoji guda uku na zikiri wanda malamai suka ambata. Haka ƴan uwa musulmi, ita addu'a ta kashi kashi biyu, akwai du'aul ibada, akwai addu'a wadda tabauta ce. Kamar misalin yace mutum yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, mutum ya kudurta cewa lalle babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah, sannan kuma Muhammadu manzon Allah ne. Mutum yayi aiki da wannan kalmar shahadar da ya furta, sannan mutum yayi sallah, yayi azumi, yayi zakka, yayi yanka dan Allah, sannan yayi bakance dan Allah. Dukkanin wa'annan nau'ika ne na ibada wa'anda Allah madaukakin sarki shi kadai ake ma. A duk mutumin kuma da yayi wa'annan abubuwan wanda ba ga Allah madaukakin sarki ba, wannan mutum malamai suna cewa faqad kafara kufran akbar mukhrijan min al-milla, yayi kafirci kafirci babba wanda zai iya hidda shi daga ambatan, zai iya hidda shi daga cikin addinin musulunci ba tare da ya sani ba. Akan haka ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa qala rabbukum, ubangijin ku yake cewa ud'uni astajib lakum, ku roƙe ni zan karba muku. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, lalle wa'anda suke yin girman kai akan akan bauta mini ko akan kirana sayadkhuluna jahannama dakhirin wa'annan mutane za su shiga aljanna suna da umummu a cikin ta haka Allah madaukakin sarki yake cewa kul inna salati ka gaya musu ya kai Muhammad lalle sallata wa nuski da yankana wa mahyaya haka da rayuwata wa mamati lillahi rabbil alamin haka mutuwa ta ma tana ga Allah ne madaukakin sarki la sharika lahu ba ya da abokin tarayya wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da haka ne Allah madaukakin sarki ya umarce ni kuma ni ne farkon wa'anda suka miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki wannan shine kaso na farko na ibada wanda Allah kadai ake ma da sallah da azumi da yanka da bakance wannan duka abubuwa ne wa'anda Allah madaukakin sarki ake yi ma kaso na biyu shine du'aul mas'ala bawa ya roki Allah madaukakin sarki ya biya mishi wata buƙatar shi ta rayuwa wannan shi ma ya kasu kaso bi kaso na farko kamar mutumin da zai zo wajen wasu mutane ya ce musu da Allah a bani ruwa in sha ko mutumin da zai zo ya ce da Allah idan akwai sauran abinci a bani wannan kaso babu matsala a cikin shi baya da matsala abinda ka san wani bawa yana iya yi ka zo ka ce mishi da Allah a mini kaza wannan babu damuwa zaka iya roƙon wannan idan dai ka tabbata cewa wannan bawan yana iya yi maka wannan abu a ƙalƙashin haka ne al-Imam Abu Dawud da Nisa'i suka fitar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala billahi fa'atu duk mutumin da yazo yace dan Allah a bani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a bashi wa man ista'aza billahi fa'idhu duk mutumin da yazo yace dan Allah a bani kariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku bashi kariya wa man ra'akum fa'ajibu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya kire ku to ku karba masa kiransa wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u manzon Allah yace duk mutumin da ya kyautata muku manzon Allah yace to ku biya shi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu manzon Allah yace idan ba ku da abin da za ku iya biyan shi wannan Allah ya ce to ku ta mishi addu'a har sai kun samu nutsuwa a ranku cewa lalle wannan mutumin kun kyautata mishi ashe a ƙarƙashin wannan hadisin ba da tukuici ba laifi bane mutum ya aiko ma buhun masara mutum ya yi ma wata kyauta ka bada wani sako ko ka bada wata lada ga wanda ya kawo wannan sakon shi kuma wanda ya baka abin manzo Allah ya ce ku biya shi idan baka da abin da zaka biyan shi to ka roƙa mishi Allah ya biya mishi buƙatun shi manzo Allah ya ce kada ka tsaya da yi mishi addu'a har sai ka ji a ranka cewa lalle wannan mutumin kai ma ka biya shi da abin da ya saka ka maka da shi kaso na bi wanda shine malamai suka ce yana hidda mutum daga musuluncin shi kamar mutumin da zai kira wani halitta mutumin da zai kira wani bawan Allah wanda mutumin nan raye yake mutumin nan madacce ne ka roke shi yayi maka wani abu wanda kai ka san cewa shi bai iya wannan abu kamar misali mutum ne zai faduwa sai ya ce in yasi mutum ne zai fadi ya ce doguwa mutum ne zai yi wani abu sai ya ce dar natsa yana idan dai ya kudurta cewa da doguwan nan da in yasin nan da tar natsan nan za su iya kawo mishi dauki a wannan lokacin malamai suka ce wannan mutumin ya rabu da imanin shi a daidai nan saboda ya nemi taimakon wa'anda ba su iya yin abun koda ko suna raye koda ko suna mace ba su iya kawo dauki Allah ne kadai ke iya kawo dauki a wannan wurin Allah madaukakin sarki yake cewa wa in yamsaska Allahu bi durrin idan Allah madaukakin sarki ya same ka da wata cutarwa fala kashifa lahu illa hu babu wanda zai iya yaye maka wannan cutar sai Allah madaukakin sarki wa in yamsaska bi khairin haka Allah madaukakin sarki idan ya yi nihin samun kada alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa minan nas man ya'budu Allah ala harf daga cikin mutane akwai wanda suke bauta ma Allah akan sharadi akwai wanda yake bauta ma Allah akan gaba fa in asabahu khairun itma'anna bi idan alkhairi ya same shi sai ya nutsu ya yarda da wannan alkhairin da Allah ya bashi wa in asabatu fitnatun idan kuma wata fitina ta same shi wata jarabawa ta rayuwa ta same shi in qalaba ala wajhihi Allah ya ce sai ya juya akan huskashi mutum ne idan Allah ya mishi falala zai yarda amma lokacin da Allah madaukakin sarki zai mai wata jarabawa ba zai iya hakuri ba zai koma wajen bokaye zai koma wajen wa'ansu wa'anda ba su iya ture mishi wannan bala'in Allah ya ce khasirar dunya wal akhirah wannan mutumin yayi asarar duniya kuma yayi asarar lahira Allah madaukakin sarki yake cewa dalika huwal khusranul mubin wannan shine asara mabayyaniya Allah madaukakin sarki yake cewa yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u yana kira daga koma bayan Allah wani mutum wanda bai iya ture mishi bala'i bai iya amfanar da shi Allah madaukakin sarki yace zalika huwa dalalul ba'id wannan shine bata mani sanci shine bata mabayani ashe yan uwa musulmi a duk lokacin da wata jarabawa ta samu mutum yayi kokari cewa yayi hakuri ya canye wannan jarabawai kai kokarin cewa duk bala'in da Allah madaukakin sarki jarabce ka da shi kada ka yarda dalilin wannan jarabawa ka rasa imaninka ta ya ne mutane suke rasa imaninsu ka nemi taimakon wani wanda bai iya ture ma wannan bala'in sawa'an mutumin yana raye koko mutumin yana mace mutum ya zo gindin kabarin shehu yana shehu ya mishi kaza mutum ya zuba kudin shi zai je yayi hajji amma ba hajji zai ba zai je gindin wani kabari ne yana neman tabarruki yana neman a biya mishi bukatun shi na rayuwa wannan mutanen sune Allah ya ba mu labari a cikin wannan aya yake cewa daga cikin mutane akwai wanda suke bauta ma Allah akan gaba a lokacin da alkhairi ya same su za su yarda zai ji cewa zuhushi ce zai ji cewa zahin nema ne iya kasuwa ne amma a lokacin da Allah madaukakin sarki zai jarrabe shi anan kuma zai koma yana cewa su wane ne zai koma yana neman dauki daga wajen wa'ansu mutane wanda ba su iya kawo mishi dauki wannan mutanen sune Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah madaukakin sarki ba zai taba yahewa ba a hada shi da wani a wajen bauta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk abinda ba wannan ba Allah madaukakin sarki idan ya ga dama yana yahewa ga wanda ya so a kalkashin wannan ne malam yake mana bayani yake cewa ita addu'a ita ce bargon ita addu'a ita ce bargon ibada ibada tana da falala tana da girma daga wajen alqur'ani mai girma daga wajen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi da hadisan manzon Allah sun yi bayani cewa lalle ita ibada ita addu'a abu ce wanda tana da matukar girma wata riga ce ta kariya ga musulmi a rayuwar shi ta duniya Allah madaukakin sarki yake cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Allah madaukakin sarki yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bayuna suka tambaye ka daga labari a kaina Allah ya ce fa inni qaribun ni ina nan kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an Allah madaukakin sarki yace ina karba kiran mai kira a lokacin da ya kira ni Allah ya ce falyastajibuli Allah ya ce su karba mini wal yu'minu bi su yi imani da ni la allahum yarshudun tabbas kau za su samu shiriya Allah madaukakin sarki yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yake cewa ku roke ni zan karba muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wa'anda suke yin girman kai akan ibadata sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah madaukakin sarki yace za su shiga wuta suna masu dawama a cikin wannan wutai ta kaddara cewa wani mai kudin unguwarku ne ko wani mayar din garinku ko wani minister ne zai ce ma duk matsalarka kakka samu damuwa kawai ka fada mini insha Allah zamu magance ta zaka samu karfin guwa to ina ta ga Allah madaukakin sarki wanda la yukhliful miyad Allah baya saba alƙawali Allah ya ce da kanshi ku roke ni tabbas zan karba muku haka Allah madaukakin sarki a wata aya yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya Allah madaukakin sarki yace ku kira ubangijinku kuna masu kaskantar da kai wa khufiyatan kuna masu tsoro innahu la yuhibbul mu'tadin Allah madaukakin sarki yace baya san masu ketare iyaka baya san mutanen da suke wuce iyaka haka Nu'man bin Bashir ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a huwa al-ibada ita addu'a ita ce addu'a ita ce ibada sannan ya karanta wannan aya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin haka al-imam at-tirmizi da ibn majah da al-imam ahmad a cikin musnadikin shi ya sun fitar da hadisi daga abu huraira yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laysa shay'un akrama ala Allah ta'ala min ad-du'a babu wani abu wanda yake karamci a wajen Allah madaukakin sarki wanda yake addu'a babu wani abu wanda Allah madaukakin sarki yake tarba Allah madaukakin sarki yake ba wannan abun karamci kama addu'a haka al-imaa haka abu huraira ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da al-imam at-tirmizi da ibn majah da ahmad suka rawaito shi wannan hadisin kuma al-imam al-albani yace hadisi ne sahihi yake cewa manzon Allah Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man lam yas'alillah yaghdab alai duk mutumin da baya tsayawa ya roki Allah to Allah madaukakin sarki yana hushi da wannan bawa Allah madaukakin sarki zai yi hushi da kai lokacin da kabbar lokacin da kabbar roƙon shi lokacin da kake tunanin cewa ka wadaci kanka amma lokacin da kake roƙon Allah a lokacin nan ne Allah yake haba-haba da kai a lokacin nan ne Allah yake cewa ka rugo ga zuwa ga rahama shi ka rugo ga zuwa tausayen shi Allah madaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai zai karba mana haka Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma min muslimin yad'u Allah bi da'wati laysa fiha ithmun babu wani muslimin da zai roki Allah da wata addu'a addu'ar da babu saban Allah a ciki wala qati'atu rahmin sannan babu yanke zumunta a cikin wannan addu'a illa a'taahu Allah biha ihda thalath yace idan dai kan roki Allah ba tare da wannan roƙon ba akwai saban Allah a ciki misalin roƙon da ke akwai saban Allah a ciki mutun ne kana so ku yi wata haraka ka cuce shi ko ka zalunce shi sai ka tashi cikin dare kana roƙon Allah Allah ya tabbatar da wannan harakar a wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan addu'a ce wanda Allah bai karba sannan idan dai a cikin addu'an nan babu yanke zumunta to Allah madaukakin sarki ba zai bar wannan addu'a ta tai banza ba akan wannan addu'a sai Allah ya maye maka gurbin daya daga cikin wasu abubuwa guda uku abu na farko manzo Allah yake cewa imma an tu'ajjala lahu hadhihi ad-da'wa ko ko dai wannan addu'a da yayi a daga mishi a jinkirta mishi sai zuwa gaba a bashi abin da ya roka wa imma an yudakhiraha Allah lahu fil akhirah ko ko Allah madaukakin sarki wannan abun da kan roka a duniya sai Allah madaukakin sarki ya aje mashi sai ka je lahira Allah madaukakin sarki ya ce ma ga abun da kan roka a duniya ba mu baka ba abu na uku wa imma an yusrafa anhu min as-su'i ko ko Allah madaukakin sarki ya kange maka wani bala'i ya kange ma wata jarabawa a kalkashin wannan addu'ar da kai ashe yan uwa musulmi lokacin da zamu roki Allah to wannan addu'a bata tai a banza ba Allah madaukakin sarki zai saka kan mana da daya a cikin abubuwa uku wanda muka zana anan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ce mishi idan nukthir kenan dai manzon Allah mu yawaita addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Allahu akbar Allah madaukakin sarki shine ya yawaita a lokacin da zaka yawaita addu'a a lokacin nan Allah madaukakin sarki zai yawaita gurbe maka wannan addu'ar taka da wasu da daga ɗaya daga cikin wasu abubuwa guda uku da muka zana haka Salman al-Farisi yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim Allah madaukakin sarki ubangijinku rayayye ne mai karamci ne yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran Allah madaukakin sarki yana jin nauyi yana jin darin bawa ya daga hannu ya roki Allah Allah madaukakin sarki ya bar wa'annan hannuwan su dawo ba tare da Allah madaukakin sarki ba ya saka ka mishi daga daya daga cikin abubuwa uku wanda muka zana ashe ɗan uwa musulmi addu'a tana da muhimmanci sosai addu'a tana da tasiri sosai a rayuwarmu amma in ka lura abubuwa ne wanda mun yi wasa da su ba mu tuntuna su sai lokacin da muka shiga matsala haka ibnu umar ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a'u yanfa'u mimma nazal addu'a tana rage radadin bala'in da ya sabka jarabawa da Allah madaukakin sarki zai yi mabawa idan bawa ya koma yana addu'a to za ta rage mishi radadin wannan abu wa mimma lam yanzil haka manzo Allah yake cewa abinda kuma bai sabko ba na bala'i abinda bai sabko ba na jarabawa abinda bai sabko ba na kunci Allah madaukakin sarki yana kange wannan abun da addu'ar bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa alaikum ibadallahi biddu'a yace ya kamata a gare ku ku bayin Allah ku dage da yin addu'a saboda yana tare bala'in da yazo da kuma bala'in ma da bai zo ba haka Salmanul Farisi hayyo ya kara hiddo hadisi daga ya kara rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaruddu alqada illa alqadar wa la yazidu fil umri illa albir yace babu wani abun da yake tare ma mutun wata jarabawa da Allah madaukakin sarki ya rubuta mishi illa du'a sai dai addu'a a lokacin da kake addu'a Allah ya yi niyyar zai jarabce ka da wata jarabawa to addu'ar ka sai ta zame ma kariya Allah madaukakin sarki sai ya sa wannan addu'a ta tare ma wannan bala'i tunda Allah madaukakin sarki ya rige ya rubuta a cikin littafi cewa abun zai same ka to tabbas fa abu ɗaya ne ke iya kange wannan abin ita ce addu'a wala yazidu fil umri illa albir haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da yake ƙara ma mutum shekaru da yawan kwanakai a duniya kamar biyayya ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar abinda Allah madaukakin sarki ya koyar a kalkashin haka ne ɗan uwa musulmi malamai suka zana wasu abubuwa wasu sharuɗa wanda idan mutum ya bi wannan sharuɗin to Allah madaukakin sarki zai karɓa masa addu'arsa saboda ita addu'a da ka san takobi ne idan dai ana son takobin yayi amfani dole sai ya zamanto takobin an yi shi ne da ƙarhe mai ƙwari sannan ya zamanto a ce mutumin da zai yi aiki da wannan takobin shi ma wani mutum ne wanda yana da ƙarfi sosai zai iya idan ya sara abiya bukatan da ake so to haka ita ma addu'a tana da wasu sharuɗa wa'anda sai mutun ya cike wa'annan sharuɗan ne Allah madaukakin sarki zai karba masa addu'arsa Allah madaukakin sarki zai yi masa budi akan abun da yake so a sharadi na farko wanda malamai suka zana shine al-ikhlas sai mutun ya kasance yayi wannan abun daga dan Allah madaukakin sarki sai mutun ya kange taswiyatud du'a والعمل من كل ما يشوبه وصرف ذلك كله لله وحده لا شريك فيه لا شرك فيه ولا رياء ولا سمعة ولا طلب ولا طلبا للأرض الزائل yake cewa dole ne sai mutun yayi wannan addu'a yana mai tsantsance wannan addu'a daga Allah madaukakin sarki sannan mutun yayi kokarin cewa ya kare wannan addu'a tashi daga dukkanin wani abu wanda zai kange ta daga Allah madaukakin sarki kamar mutumin da zai yi riya mutumin da zai yi dan wasu su gani mutumin da zai yi dan aji koko mutumin da zai yi dan ya samu wani dan abu na duniya so ake idan mutum zai yi addu'a idan mutum zai yi addu'a mutum yayi wannan abun yana mai ikhlasi Allah yake cewa ala lillahi dinul khalis lalle Allah madaukakin sarki shi yake da addini tsarkakakke wallazina takhazu min dunihi awliya wa'anda suka doke suka riki wa'ansu kuma bayan Allah suka doke su majibanta suna cewa ma na'buduhum ai ba mu bauta musu illa liqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce inna Allah yahkumu bainahum Allah madaukakin sarki zai hukunci a tsakanin su fi ma hum fihi yahtalifun a cikin abubuwan da suka kasance suna sabani inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da mutumin da ya kasance makaryaci ne ba kuma kafiri ne idan ita addu'a sharadi na farko shine kai ta dan Allah madaukakin sarki Allah yake cewa ma umiru ba umarce su ba illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din sai dan su bauta ma Allah suna masu tsarkake wannan addinin ga Allah hunafa suna masu mika waya ga Allah madaukakin sarki akan wannan bautar tasu haka Abdullahi dan Abbas ya rawaito daga hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa wata rana ina wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ya kai wan dan yaro zan koya maka wasu kalmomi yake ce mishi ihfazillah yahfazuk yake cewa ka kiyaye Allah Allah madaukakin sarki shine zai kiyaye ka ihfazillah tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah zaka samu Allah a gabanka wa idza sa'alta fas'alillah manzo Allah yake ce ma Abdullahi dan Abbas lokacin yana dan yaro yake ce mishi idan zaka roki idan zaka roka to ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi kariya ka nemi kariyar Allah wa alam anna al-ummata manzo Allah yake ce mishi ka sani cewa da al'ummar duniya law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak manzo Allah yake ce mishi ka sani cewa da al'ummar duniya za su taru akan cewa su amfanar da kai da wani abu manzo Allah ya ce mishi ba za su yi amfanar da kai da wannan abun ba idan dai Allah madaukakin sarki bai rubuta ma wannan abun ba haka manzo Allah yake ce mishi wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayhi rufi'at al-aqlamu wa jaffat as-suhuf manzo Allah yake cewa da dai mutanen duniya za su taru akan cewa su kare maka wani bala'i Allah madaukakin sarki ba zai kare ma wannan bala'in ba za su iya kare ma wannan bala'in ba matakar dai Allah ya rubuta maka shi manzo Allah yake ce mishi rufi'at al-aqlam Allah madaukakin sarki ya rige ya dauke al-qalumma wa jaffat as-suhuf haka kuma takardun da ake rubuta kaddarorin bayu sun rige sun bushe ashe wannan ka'ida ce ta rayuwa wani kundi ne na rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bamu a lokacin da muke fargaba ƴaƴanmu a matanmu manzo Allah ya ce ihfazillah mu koya musu kiyaye Allah Allah madaukakin sarki shi ko idan sun kiyaye shi Allah madaukakin sarki shine zai kiyaye su kenan ita addu'a ana so mutum ya yi ta ne dan Allah madaukakin sarki yana mai tsarkake wannan ibada ga Allah madaukakin sarki wannan shine sharadi na farko shine al-ikhlas sharadi na biyu shine al-mutaba'a menene ake ce ma al-mutaba'a dole sai kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan koda kai wannan bautar idan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka yi ba yanda ya koyar to Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan addu'ar daka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mushi ya bamu labarin cewa wal inna ma ana basharun mislukum kaga ya musu ya kai Muhammad cewa lalle ni bawa ne ni mutun ne kwatam kwacinku yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ana mun wahayi cewa lalle abun bautanku abun bauta ne guda daya faman kana yarju liqa'a rabbih duk mutumin da yake so ya haɗu da ubangijin shi lami lahiya law faly'amal amalan salihan to yayi aiki mai kyau wala yushrika bi ibadati rabbih ahada haka kar ya hada wani a wajen bauta Allah madaukakin sarki a lokacin da aka karanta wannan ayat al-amalus salih huwa ma kana muwafiqan li shar'illah aiki nagari shine abin da ya kasance yayi daidai ga abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta haka kuma Allah madaukakin sarki ya ce ayi wannan abu fala budda an yakuna du'a wal amalu khalisan lillah sawaban ala shari'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dole ne aiki sai ya kasance Allah madaukakin sarki ya ce ayi sannan aikin nan sai ya kasance kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar shi ya ce ga yadda za a yi a kalkashin haka ne lokacin da al-Fudayl ibn Iyad ya zo tafsirin wannan ayat da Allah madaukakin sarki yake cewa tabarakallazi biyadihi al-mulk lalle ya dokaka ubangijin daga hannun shi ne mulki yake wa huwa ala kulli shay'in qadir shi akan komi mai iko ne allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allan da ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa domin ya jarraba ku cewa wane ne wanda zai hikyautata aiki a rayuwar shi ta duniya huwal azizul ghafur Allah madaukakin sarki shine mabuwayi shine mai gafarta ma bayin shi al-fudail bin iyad da yazo tafsirin wannan aya shine yake cewa huwa akhlasu huwa aswabuhu shine abinda aka yi dan Allah madaukakin sarki sannan wa aswabuhu shine abinda aka yi akan koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda ba manzon Allah yace ayi ba to kowa yace ayi idan dai babu dalili daga qur'ani ko daga hadisi to ka bar shi da shi da abin shi sai aka tambaye al-fudail aka ce mishi ya abba ali menene ma'anai shine yahi daidai da dacewa ga aiki shine yake cewa innal amala idza kana khalisan yake cewa shi aiki ko da an yi wannan aikin dan Allah walam yakun sawaban lam yuqbal idan dai ba ayi ba akan karantarwan manzon Allah al-fudail yake cewa Allah bai karba wannan aikin dole sai an yi dan Allah sannan kuma sai an yi yanda manzon Allah ya koyar yace wa in kana sawaban idan kuma ku an yi aikin daidai yadda manzon Allah yace ayi walam yakun khalisan lam yuqbal idan an yi aikin akan koyarwan manzon Allah sannan kuma aikin ba ayi dan Allah ba haka al-fudail yake cewa lam yuqbal wannan aikin shi ma ba za a karba ba za a bar ma bawa kayan shi hatta yakuna yake cewa aiki ba zai taba karbuwa ba har sai ya kasance khalisan sawaban sai ya kasance an yi dan Allah sannan sai ya kasance kuma an yi akan koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal khalis an yakuna lillah al-fudail yake cewa tsarkakakken aiki shine ya kasance an yi dan Allah was sawab abinda ake cewa as-sawab shine an dace an yakuna ala ala sunnati shine ya kasance an yi wannan aikin akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana tana nan a cikin madarijus salikin na ibnu al-qayyim a mujalladi nabi shafi na 89 yana al-fudail bin iyad yana mana bayanin cewa shi aiki ita addu'a ko wani aiki na shari'an musulunci idan Allah ya ce ayi to dole ne sai an zo an gama kuma da koyarwan manzon Allah shi yasa babu mutumin da zai ce zai yi watsi da hadisan manzon Allah kuma ya tsira Allah yake cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa anene wanda yayi addini ga mutumin da ya mika wuyan shi ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa wattaba millata ibrahim hanifan sannan yabbi alqibla yabba hanya annabi ibrahim wanda take miƙaƙa Allah madaukakin sarki yake cewa man muslimu wajahu ila Allah duk mutumin da ya mika wuyan shi ga Allah wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa faqad istamsaka bil urwatil wusqa hakika yayi aiki yayi riko da igiya wadda take tabbatacciya wa ila Allah aqibatul umur lalle karshen al'amura da madakata al'amura suna ga Allah ne madaukakin sarki kenan si musulunci fa islamul wajh wannan miƙa wuya da Allah ya gaya mana a wannan ayoyin guda biyu shine ikhlasul qasd kai aikin da cewa kai ne dan Allah madaukakin sarki kana mai neman Allah madaukakin sarki ya karba maka wa du'a'u ita kuma addu'a wal amalu lillahi wahdahu shine kai aiki dan Allah shi kadai wal ihsan anan da Allah yake cewa wa huwa muhsinun wannan bawan yana mai kyautatawa a aya ta bi Allah ya ƙara ce maka wa huwa muhsinun kuma yana mai kyautatawa wannan ihsanin shine mutaba'atur rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi shine mutun yabi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi a cikin sunnonin shi ashe Allah madaukakin sarki dole sai an mika wuya ga Allah sannan bayan an mika wuya ga Allah sai an kyautata to ta kakane za a kyautatawa shine abu koyarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kalkashin haka ya zama wajibi akan duk wani musulmi da yace ya shaida cewa Allah madaukakin sarki shine abin bauta manzon Allah kuma Allah madaukakin sarki shine ya turo shi to ya zama dole ya hada bi sai an hada da qur'ani sai an hada da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya kasance a tattare da ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance muku abun koyi ne mai kyau liman kana yarjullah ga wanda yake neman ya hadu da Allah lami lafiya lau wal yawmin akhir ga wanda yake gasganta ranar tashin karshe wa zakara Allah kaseeran yabbi yambaci Allah madaukakin sarki ambato mai yawa haka Allah madaukakin sarki yake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah idan dai har kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to kubu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah Allah madaukakin sarki shi ko zai sayo ku wa yaghfir lakum dhunubakum haka Allah madaukakin sarki zai gafarta muku zanubanku wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai a wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa wattabi'uhu kubi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tahtaduna tabbaskau za ku samu shiriya daga Allah madaukakin sarki ashe a kalkashin bin manzan Allah anan ne Allah madaukakin sarki yake karbar ibada dan haka babu wani mutum da zai ce shi zai yi aiki da Qur'ani ne kadai ya aje sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce yana son ya tsira duniyar shi da lahirar shi wannan shine sharadi nabi da malamai suka zana a sharadin da yake sa Allah madaukakin sarki ya karbi ibada ko ya karbi addu'a shine dole sai an yi ta akan koyarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka Aisha ta rawaito hadisi daga manzan Allah take cewa yake cewa man ahdasa min amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk mutumin da ya kirkiro wani abu daga cikin wannan addinin wanda ba Allah ya ce ai ba manzan Allah ya koyar ba fa huwa raddun to wannan abun mayarwa ne an maida mishi abun shi shi yasa ibada duk gwabanta duk falalatta ko ce ma akai ga wurdin da za ka yi a ce ka je ka saba ma Allah har ka mutu Allah madaukakin sarki zai saka aljanna to in dai ba Allah ya ce ai ba ba manzon Allah ya koyar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa raddun wannan aikin duk gwabun shi duk falalar shi kowa ya ce ai kuma koyaya aka yi shi aiki ne wanda Allah madaukakin sarki ba zai karba ba Allah madaukakin sarki ya karba mana sharadi na uku da malamai suka zana wanda shine bawa zai bi Allah ya karba mishi ibada shi shine as-siqatu billah wal yaqinu bil ijaba shine mutum ya yarda da Allah madaukakin sarki ya ji a ran shi cewa lalle wannan addu'ar da yake kau Allah madaukakin sarki zai karba mishi ana so ka sa ka rinja yadda zatan cewa Allah madaukakin sarki zai karba ma wannan addu'ar taka Allah madaukakin sarki idan ya so abu ya faru ko a sama ko a ƙasa kalima biyu ce Allah madaukakin sarki yake gaya mishi Allah zai ce mishi kun zama fa yakunu sai ya zamanto duk girman matsala duk girman jarabawa duk girman yanayin cabewar rayuwa kalima biyu ce Allah madaukakin sarki zai amfani da ita Allah madaukakin sarki idan ya so wannan abun zai faru Allah yake cewa innama qauluna li shay'in kadai fadar mu akan wani abu wanda muke so ya faru an naqula lahu kun fayakun Allah madaukakin sarki yace zamu ce ma wannan abun ne kun zamo fayakunu sai ya kasance haka malamai suka ce sharadi na uku shine bawa ya kasance yana roƙon Allah madaukakin sarki da cewa akwai yaqini kana ji a ranka cewa Allah madaukakin sarki zai karba maka wannan ibadar taka Allah madaukakin sarki ba zai bar wannan addu'ar taka da tai a banza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari a cikin wani hadisi al-qudsi yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa ya ibadi ya ku bayuna ku sani cewa law anna awwalakum da dai a ce na farkon ku tun mutanen farko da Allah madaukakin sarki ya fara halitta wa akhirakum da na ƙarshen ku mutumin ƙarshe wanda Allah madaukakin sarki zai halitta wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannun ku qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni Allah madaukakin sarki yake cewa da na farkon ku da na ƙarshen ku da aljannun ku da mutanen ku ko tattaro a wani daji ku tattaro a wuri guda fas'aluni sai ku tambaye ni fa a'taitu kullu insanin mas'alatahu Allah yake cewa nabba fa a'taitu kullu insanin mas'alatahu nabba kowa abin da ya roke ni ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mahitu idza udkhila al-bahr Allah yace idan da aljannu da mutane za su taru su tambaye ni in ba kowa abin da ya tambaye ni Allah yace wallahi ba zai rage ba daga abin da ke akwai wajen Allah kamar yadda ka san allura ce a sanya ta a cikin teku a hiddo ka san cewa ba za ta taba rage ma wannan tekun da wani abu ba wannan yana nuna mana cewa akwai kudura akwai kamala ta Allah madaukakin sarki akan ya karba mana da a ce dukkan mu zamu tare mu roki Allah Allah yace idan na biya muku bukatunku abinda zai rage ni kamar allura ce a tsoma ta a hiddo ta daga cikin teku shi yasa ake so bawa ya rinjayar da zatan cewa wannan addu'ar da yake Allah madaukakin sarki zai karba mishi wannan addu'ai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari a cikin wani hadisi da al-Imam Muslim ya rawaito yake cewa yadullahi mal'a la yaghiduha nafaqatu sahaul layla wan naha yake cewa hannun Allah madaukakin sarki cike yake da alkhairai wannan alkhairin na Allah ko sama da take saukar da ruwa sama da ƙasa bata kai ba alkhairin da ke akwai na wajen Allah ara'aytum ma anfaqa madhu khalaqa as-samaa'a wal ard shin yanzu ba ku ga abin da Allah ya bada ba na kyauta tun daga halittuwar sama da ƙasa tunda Allah ya dauki sama ya halicci ƙasa Allah yake ta badawa Allah ya ce fa innahu lam yaghid ma fi yadihi abinda ke cikin hannun Allah madaukakin sarki baya karewa wa kana arshuhu alal ma'i al arshin Allah madaukakin sarki ta kasance akan ruwa ne wa bi yadihi al mizan a hannun Allah ne madaukakin sarki ke akwai ma'auni yakhfidu wa yarfa idan Allah ya ga dama sai mizanin ka ma'aunin ka yayi kasa idan Allah ya ga dama sai mizanin ka yayi sama yana yan kwa musulmi ya kamata a ce a lokacin da zaka roki Allah madaukakin sarki ka sa a ranka cewa Allah madaukakin sarki wannan addu'ar taka har Allah madaukakin sarki ya karba maka ita haka al-Imam Tirmidhi ya fitar hadisi daga da al-Imam Ahmad sun fitar hadisi daga Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'u Allah mutane su roki Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku kuna masu yaqin cewa Allah madaukakin sarki har ya karba muku wannan addu'ar taku wannan shine kaso na uku da malamai suka zana wanda yana taimakawa Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar bawa kaso na hudu sharadi na hudu wanda yake sa Allah madaukakin sarki ya karba addu'ar mu ko ya karba ibadan mu shine hudurul qalb wal khushu' war raghba shine mutun ya zanki halarto da zuciyar shi sannan mutum ya zanki halarto da nutsuwa da kwadayi na daga abin da ke wajen Allah madaukakin sarki sannan mutum ya zanki halarto azabar da ke akwai wajen Allah madaukakin sarki yana kiyaye wannan azabar ana so bawa a lokacin da yake addu'a ana so har a zuciyar shi ya zanki amsa cewa wannan addu'ar da yake yana alaƙanta lafuzzan da yake gayi da zuciyar shi kada ka zo kana roƙon Allah cewa ya baka mota amma a zuciyarka kana jin cewa motan nan anya ko ta samu kai da kake yawo a ƙasa yanzu a ana so da lafazin da kake gayi da zuciyarka ya zamanto abu guda ne suka kudurci abu guda ne suke gayi Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa wa zakariya wa izna da rabbahu kutuna lokacin da zakariya ya roki ubangijin shi yake cewa rabbi la tazarni fardan yake cewa Allah kar ka bar ni kadai ba tare da wanda zai gaje ni ba idan na mutu wa anta khairul warisina kai ne fiyayyen magaji Allah yake cewa fastajabna lahu nan take sai muka karba mishi wa wahabna lahu yahya Allah ya ce muka bashi da yahya wa aslahna lahu zawja Allah ya ce muka gyara mishi ma'aifar matar shi ta kasance tana aihuwa Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat nan Allah zai baka sirrin din menene lokacin wani dalili ne da yasa lokacin da zakariya bayan matar shi ta tsuha shi ma ya tsuha ya roki Allah da kuma Allah ya bashi atake Allah madaukakin sarki ya gyara ma'aihoi Allah madaukakin sarki ya bashi da yahya sai Allah ya baka sirrin din yace abin da yasa aka karba musu innahum kanu yusari'una fil khairat su mutane ne bayan Allah ne waɗanda sun kasance suna yin rigangento a wajen yin alkhairi. Allah ya ce wa yad'una na ragaban, suna roƙon mu, suna kwaɗayin abin da ke akwai wurin mu na rahama, wa rahaban kuma suna tsoran abin da ke akwai wurin mu na azaba. Allah ya ce wa kanu lana khashiina, su mutane ne bayan Allah ne wanda sun kasance suna masu tsoran Allah madaukakin sarki. A duk lokacin da aka ce ga wani abu na alkhairi, kakka yarda a barka a baya. A duk lokacin da aka ce ga wani abu na a taimaka ma al'umma, ga wani abu na alkhairi, ka yi kokarin cewa ka sa hannunka, sannan ka zanki roƙon Allah cewa kana rokana kwaɗayin rahamar da ke akwai wajen Allah, sannan kana tsoron azabar da ke akwai a wajen Allah, sannan kana mai taƙawa a lokacin da kake roƙon Allah, ka ji cewa kana tsoron Allah maɗaukakin sarki. Wannan abubuwan guda hudu su ne Annabi Zakariya ya haɗa a lokacin da ya roƙi ɗa Allah maɗaukakin sarki ya bashi ɗa, ya bashi aihuwa, duk da cewa matar shi ta kasance ba ta aihuwa. Ashe mutum ya kamata a ce yana haɗa abinda lafazin bakin shi yake gayi da abinda ke akwai cikin zuciyar shi a lokacin da mutum yake wannan, to Allah maɗaukakin sarki zai karɓa mushi wannan addu'ar tashi. Allah maɗaukakin sarki yake ce ma manzon shi wa dhkur rabbaka fi nafsika, ka ambaci ubangijinka a cikin ranka, tadarru'an kana mai kaskantar da kai, wa khufiyatan kana mai tsoron Allah maɗaukakin sarki, wa dunal jahri bil qawli bil ghudwi wal asal. Allah maɗaukakin sarki yake ce ma manzon shi ka ambaci Allah a cikin ranka, kana mai kaskantar da kai, wa khufiyatan kana mai tsoron Allah maɗaukakin sarki ba tare da ka daga makoshinka ba, kana gayi da ƙarhi. Allah ya ce ka zanki wannan ambatan sahe da rana, wala takum minal ghafilina, kada ka kasance a cikin gafalallu, kada ka kasance a cikin rabkanannu waɗanda suka bar ambatan Allah maɗaukakin sarki. Ashe ƴan uwa musulmi, ambatan Allah ba sai an tashi ba, an ɗauki ganga an daki gaba, ba sai an aza wani kyalle ba, a'a. Allah ya ce ma manzon shi yayi udhkur rabbaka fi nafsika, ka ambaci ubangijinka a ranka, saboda Allah maɗaukakin sarki yana kusa da kai, yana jin abun da kake cewa. Abu na biyar, sharadi na biyar wanda zai taimaka ma bawa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi addu'ar shi, shine al-azm wal hazm, shine ake so bawa ya naci ya dage akan yin wannan addu'ai. Bawa ya yi ta yi, ka yi da sahi, ka yi da rana, ka tashi tsakiyar dare ka yi, bayan sallar azhar ka yi, bayan la'asar ka yi, bayan magariba ka yi. Ana so bawa ya dage akan yin wannan addu'ar tashi, idan dai ya dage to Allah maɗaukakin sarki zai karɓa mushi wannan addu'ar tashi. Anas ya fitar daga hadisi, ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza da'a ahadukum faly'azim fi du'a, idan bawa idan ɗaya daga cikin ku zai roƙon Allah to ya dage akan wannan addu'ar, kada ya ce Allahumma i'tini in shi'ta, kada bawa ya ce Allah ka bani in ka ga dama, ko Allah ka hana ni in ka ga dama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna Allah la mustakriha lahu, Allah maɗaukakin sarki babu wanda isa ya sa Allah maɗaukakin sarki yayi abu dole. Haka al-Imam Abu Huraira ya fitar hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da wannan hadisin, yake cewa la yaqulanna ahadukum, kada ɗayan ku yace Allahumma ghfirli in shi'ta, Allah ka gafarta mini in ka ga dama, Allahumma arhamni in shi'ta, ya Allah ka gafarta mini in ka ga dama, walakin liya'zimil mas'ala, ana so bawa ya dage ya ta roƙon Allah maɗaukakin sarki, waliyu'azzimir raghba, bawa ya girmama kwaɗayin shi, ka nuna ma Allah maɗaukakin sarki kana matsayin buƙata, kana matse da wannan abun. Fa inna Allah la yata'azamu shay'un illa a'ta, babu wani abu wanda bawa zai girmama, babu wani abu da bawa zai sa kwaɗayin wannan abun a ran shi yana roƙon Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa a'ta, Allah maɗaukakin sarki sai ya ba da wannan abun da aka roƙe shi. Wannan su ne abubuwa waɗanda malamai suka zana, kamar yadda kuka ji wanda suna taimakawa abubuwa guda biyar wanda suna taimakawa Allah madaukakin sarki ya karba ma bawa a lokacin da yake roƙon shi. A yanzu kuma za mu ji abubuwa wanda malamai suka zana wanda wannan abubuwan suna hana Allah madaukakin sarki ya karba mana wata ibadar mu ko Allah madaukakin sarki ya karba mana addu'ar mu. Ayi hakuri, ina so mu kai wata gaba. Abuna farko da malamai suka zana shine at-tawassu' fil haram. Duk mutumin da zai yawaita arzikin shi ta hanyar haram, misali abun sha ne, abinci ne, kayan da zaka sa ne, balaguro ne mutum zai yi, amma sai ya zamanto a ce abubuwan shi na haramun ne yake rayuwa da su, yake ta'amuli da su, wannan duka abubuwa ne wanda Allah madaukakin sarki baya karba addu'ar da mutanen da arzikin su akan haramun ne. Abu Huraira ya hitar daga hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa ya ayyuhan nas, ya ku taron mutane, ku sani cewa inna Allaha tayyibun, Allah madaukakin sarki mai tsarki ne, la yaqbalu illa tayyiban, Allah bai karba abu sai abu mai tsarki. Wa inna Allaha ta'ala amara almu'minina bima amara bihi almursalin, Allah madaukakin sarki ya umarci masu imani da abin da ya umarci manzanni da shi. Faqala ta'ala, sai Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhar rusul, ya ku manzannina, kulu min at-tayyibat, ku ci daga halal, wa'malu salihan, ku yi aiki mai kyau, inni bima ta'maluna alim, lalle ni akan abin da kuke yi masani ne. Allah madaukakin sarki yana gaya ma manzanni cewa su ci abin da yake halal ne, idan dai suna so Allah madaukakin sarki ya karba musu ibadarsu, Allah madaukakin sarki ya karba musu addu'arsu. A cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa wani mutum yayi balaguro, ash'asa aghbara, ya muddu yadayhi ila sama, kan shi ya cibre, yana daga hannuwan shi sama, yana cewa ya rab ya rab, yana cewa ya ubangiji a karba mini, ya ubangiji ina addu'a amsa mini. Manzo Allah yake cewa mat'amuhu haramun, alhali abinda zai ci haramun ne, wa mashrabuhu haramun, abinda yake sha na haram ne, wa malbasuhu haramun, haka abinda yake sawa na tuhayi shi ma haramun ne, wa ghuziya bil haram, kuma yayi balaguro da haramun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa anna yustajabu lahu, takakane za a karba ma irin wannan mutumin wanda komi na rayuwar shi akan haram ne ya gina shi. Haka al-Imam Ibn Rajab lokacin da yazo tafsirin wannan hadisin a cikin littafin shi Jami'ul Ulum wal Hikam, shine yake cewa inna Allaha la yaqbalu min al-a'mal, Allah madaukakin sarki bai karba daga cikin ayyuka, illa ma kana tayyiban zahiran, tahiran, sai abin da ya kasance mai tsarki ne, an tsarkake shi daga dukkanin wani abu kamar riya, kamar ayi dan burge mutane. Sannan Allah madaukakin sarki ba zai karba ba daga abubuwan mu na kuɗi na sadaka, illa ma kana tayyiban halalan, sai abin da ya kasance abu ne mai tsarki, abu ne wanda an same shi ne ta hanyar halal. A ƙarƙashin haka za mu ga cewa magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna kwaɗayin cewa duk abin da zai shiga a cikin cikinsu na zamanto cewa wannan abin halal ne suke sanya ma cikinsu. Aisha ta hitar da hadisi take ba mu labari, take cewa babanta ya kasance yana da wani bawa, wannan bawan sai babanta ya ce mishi ka zanki kawo mini kaza duk kullun. Larabawa idan suna da bayi zai ce mishi ka je amma duk kullun ka kawo mini shikka biyar, misali. To wannan bawan na Abubakar da Allah ta kara tabbata a gare shi, Abubakar ya bashi wani kaso na kuɗi ya ce zanki kawowa duk kullun. Wataran faja'ahu yawman bi shay'in fa akalahu Abubakar, sai wannan bawan ya zo ma sayyidina Abubakar da wani abu, sai Abubakar ya ci wannan abu. Faqala lahu al-ghulam, sai wannan yaron yake ce mishi atadri ma haza, shin yanzu ka san ko komi kace? Abubakar ya ce ban san komi nene ba. Sai wannan bawan yake ce mishi kuntu takahantu li insanin fil jahiliya, wani mutum nayi mabokanci a lokacin jahiliya kawun musulunci yazo, wa ma uhsinu al-kihanata, yake cewa amma ni ban iya bokanci ba illa annani khada'tuhu, kawai dai na yaudare shi ne na ce mai na iya bokanci, shine bai biya ni ba sai yanzu ya bani kuɗin. Fa hadha allazi akalta minhu, sai wannan bawan ya ce wa'annan kuɗin da na yi damfara da su, su ne ka ci. Abubakar yarda Allah ta kara tabbata a gare shi sai ya sa hannun shi a cikin makoshin shi faqa a kullu shay'in fi batnihi ya amaye ke dukkanin abin da ya ci daga cikin cikin shi shi yasa lokacin da aka Aisha ta rawaito wannan hadisin al-Imam Abu Nu'aym a cikin littafin shi al-Hilya da al-Imam Ahmad a cikin littafin shi a cikin kitabu zuhud a cikin littafin shi na wanda ya wallafa akan gudun duniya faqila lahu yarhamukallah sai aka tambayi Abubakar da Allah ta kara tabbata a gare shi ake ce mishi kullu hadha min ajli hadhihi al-luqma yanzu zaka sa hannunka a bakinka ka amaye ke duk abin da kace saboda loma guda faqala sai Abubakar yace laulam takhruj illa ma anasi la akhrajtuha Abubakar yace da dai a ce wannan loma bata hito ba sai tare da raina za ta hitowa yake cewa da na hido wannan loma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa naji manzon Allah madaukakin sarki yana cewa kullu jasadin dukkanin wani jiki wani tsoro na jiki wata tsoka nabata min suhutin ta hito daga haram fannaru aula bihi wannan tsokar da ta hito ta haram daga cikin jikin mutum wuta ita ce ta hidacewa da duk wani jiki da zai toho ta hanyar haram da zai ci a ƙalƙashin haka ne malamai suke nuna cewa bawa idan dai yana so Allah madaukakin sarki ya karba masa addu'arsa to ya kamata a ce ko ya guji cin haramun abu na biyu da malamai suke gai shine al-istijal wa tarkid du'a bawa ya gaugawa yaga yayi addu'a shekara 50 yayi addu'a shekaru aru ba a karba mishi ba sai ya gaji ya bar wannan addu'a wannan ma malamai suke cewa kasawa da barin yin wannan addu'a yana sa Allah madaukakin sarki ya hana ma mutum wannan abun da yake roko Aisha ta Abu Huraira ya fitar mana da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istajabu li ahadikum ana karba ma dayan ku malam ya ashil fa yaqul idan ne bai yi gaugawa ba yana cewa qadda autu falam yustajabli idan dai ba bai yi gaugawa ba yana ganin yayi ta addu'a sahe da rana yayi sadaka yayi kaza yayi nafila yayi azumi amma har yanzu Allah madaukakin sarki bai karba masa ba to wannan abun zai hana Allah madaukakin sarki ya karba mishi wannan abun abu na uku wanda yake hana Allah madaukakin sarki ya karba mana addu'an mu shine irtikabul ma'asi wal muharramat shine lokacin da bawa zai zanki holewa bawa zai zanki saba ma Allah bawa zai zanki yin zinubai bawa zai zanki yin abun da Allah ya haramta to a lokacin da ya roki Allah wannan saban nashi yana hana Allah madaukakin sarki ya karba mishi addu'ar shi Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin Allah ba zai taba canza abun da yake cikin hannuwan mutane ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai lokacin da bayu suka canza daga kawunansu suna saban Allah to anan Allah madaukakin sarki sai ya kange su da alkhairin shi wa idza arada Allah biqaumin su'an idan Allah madaukakin sarki ya so al'umma da wata rabauta ko Allah ya so wata al'umma da cutarwa fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal babu wanda sai ya kange musu wannan bala'in da wannan jarabawar da za ta zo musu kuma ba su da wani mashibinci wanda ba Allah madaukakin sarki ba abu na hudu da yake hana Allah madaukakin sarki ya amshi ibada shine tarkul wajibat allati aujabaha Allah Allah ya dora ma kai sallah Allah ya dora ma kai azumi Allah ya dora ma kai zakka Allah ya dora ma kaza da kaza amma duka sai kai wasu kabbar wasu wannan ma yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake kin karba addu'a bawa wallazi nafsi biyadihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari a cikin hadisin da Huzaifa ya rawaito manzo Allah yake cewa na rantsi da Allah da raina yake hannun shi la ta'murunna bil ma'ruf ko dai al'umma su taru su yi umarni da abu mai kyau wala tanahawunna anil munkar ko dai al'umma su taru su kame hannuwan masu banna manzo Allah ya ce aula yushi kanallah ko ku yayi kusa Allah madaukakin sarki an yaba asa alaikum iqaban Allah ya turo muku wata annoba Allah ya turo muku wata jarabawa summa tad'unahu fala yastajabu lakum sannan ataruqan Allah atashiga masallatayya ana ta alqunutu amma Allah madaukakin sarki yake karfawa ba dan komai ba saboda an bar kowa yana holewa an bar kowa yana yadda ya ga dama shi yasa ba wayewa bace ba a unguwa akwai wa'ansu wanda suna yin abun da ya saba ma Allah da lattizawan unguwa da manyan unguwa da manyan gari kowa ya zira musu ido ana kallon su wannan ba wayewa bace idan Allah madaukakin sarki ya tashi yi musu azaba to wa'anda suke kewaye da su ma ba za su sha ba Allah madaukakin sarki zai turo azabar sannan a zo a taroƙon Allah kuma Allah madaukakin sarki ya karba shi yasa a duk lokacin da kaga ana wani abu wanda bai dace ba to manzo Allah ya gaya mana yadda zaka yi idan kana iya hanawa da hannunka to ka hana idan baka iya hanawa da hannunka kai tirda Allah wadai idan baka iya tirda Allah wadai kana tsoron yara su ci mutuncinka manzo Allah ya ce to koda ku a ranka ne kaji cewa babu dadi an saba ma Allah to Allah madaukakin sarki idan ya kalli zuciyar ire-iren wa'annan masu wannan to Allah madaukakin sarki zai iya yahewa ya ki sabko da annoba ko da bala'i abu na biyar wanda yake hana Allah madaukakin sarki ya karbi addu'a shine addu'a bi ismin aw qati'atu rahmin addu'a da mutun zai yi da akwai sabo a cikin addu'ai misali mutun ne za ku yi haraka da shi kana so amma ka zalunce shi shine sai ka tashi cikin dare ka zan kiro kon Allah Allah ya tabbatar da wannan harakar to wannan ma yana hana Allah madaukakin sarki ya karbi wannan addu'a sannan abuna annabiyar cikon nabiyar shine qati'atu rahmin addu'a da za ka yi kana fatan Allah madaukakin sarki ya yanke wata zumunta da ke akwai tsakaninka da kai da dan uwanka Allah madaukakin sarki baya so ana yanke zumunta mai yanke zumunta wannan yana iya zama dalilin da Allah madaukakin sarki zai ki karba mishi wannan addu'ar tashi abu na shidda ƴan uwa musulmi wanda Allah madaukakin sarki zai ki karba mana addu'o'in mu idan bumi ba shine alhikmatur rabbaniyya akwai hikima ta Allah madaukakin sarki a cikin yin addu'a zaka iya roƙon Allah Allah ya ga cewa motan nan idan an baka ita zaka wa hanya kai kulun kubra ta kashe ka Allah madaukakin sarki sai ya hana ma wannan motan zaka yi addu'a Allah ya baka da Allah madaukakin sarki ya ga cewa dan nan zai zame ma fitina zai zame ma jaraba a rayuwarka Allah ya hana maka to idan Allah madaukakin sarki ya ga addu'ar da kai ba ta gyara ka a rayuwa to Allah zai canza ma da ɗayan abu uku ko a ashe ma addu'an nan a ashe ma abun nan da kan roka sai ka je lahira Allah madaukakin sarki ya baka abun da ya heshi koko akwai wani bala'i wanda Allah madaukakin sarki yana hangan ma wannan bala'in misali baka da moto kana roƙon Allah ya baka mashin shi ko Allah madaukakin sarki ya san cewa wannan motan yana iya zama sanadiyar da zaka yi aksidan a kire ma kahu Allah madaukakin sarki sai ya hana ya hara maka wannan motan saboda ya ture maka wancan bala'in da kai baka sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Sa'id al-Khudri ya rawaito yake cewa babu wani mutum da zai roki Allah sai Allah ya maye mishi daya daga cikin wa'annan abubuwa guda uku wa'anda muka zana a gulguje ɗan uwa musulmi wannan sune sharuɗa guda shidda wanda malamai suka zana wanda suna hana Allah madaukakin sarki ya karbi ibada ayi hakuri yau zamu ci cikin lokacin ku abubuwa zamu zana abubuwa wasu lokuta wanda Allah madaukakin sarki yana karba addu'a a cikin wa'annan lokuta kaman adab ladubba wa'anda zasu sa Allah madaukakin sarki ya karba ma addu'arka idan ka zo zaka yi addu'a wani mataki ne zaka bi Allah madaukakin sarki ya karba ma wannan addu'a mataki na farko shine ka gode ma Allah ka yaba Allah ka nuna ma Allah cewa Allah ya ma falala ka tuna falalar da Allah yamma ka gode mishi sannan sai kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gayi addu'a abinda kake so idan ka kare kuma ka rihe wannan addu'a da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk addu'ar da aka bi wannan matakin to Allah madaukakin sarki zai karba wannan addu'a. Ali ibn Abi Talib yake cewa duk wata addu'a da za a yi ba a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba, to wannan addu'a ko Allah madaukakin sarki ba zai karba ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dardo a wani a cikin masallaci yana addu'a amma bai yaba Allah ba, bai tada Allah ba. Ana so idan ka zo yaba roƙon Allah, ka yaba Allah, ka nuna ma Allah cewa babu mai iya yi sai shi, sannan ka yi salati. Manzo Allah da ya tardo wani bawan Allah a masallaci yana roƙon Allah amma bai yi salati ba kuma bai yaba Allah ba, sai manzo Allah ya ce mishi ajjala haza, wannan yayi gaugawa a cikin wannan addu'ar dashi. Sai manzo Allah ya ce mana idza salla ahadukum, idan ɗayan ku yayi sallah yana so ya roki Allah, falyabda bi tahmidillah, ya fara da gode ma Allah, wasana'u alaihi, sannan ya yaba Allah, summa yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sannan yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u bima sha, sannan sai yayi addu'a ga abun da yake so ya roka na kudi ko abun da yake so ya roka na bukatun shi na rayuwa. La dubba na biyu da suke sa Allah madaukakin sarki ya amshi ibada ya karbi addu'a bawa shine addu'a fil raha'i wa shidda, lokacin da kake cikin fantamawa, lokacin da kasuwa ta bude, lokacin da ake samun harakoki, to ka zanki yaba Allah, ka zanki gode ma Allah. Sannan a lokacin da ake cikin matsala, idan ka roki Allah, Allah zai kalli cewa lokacin da ya hore maka ka roke shi, to Allah sai ya tuno wannan dawaicin da kai a baya, Allah sai yayi ma wahalaka, Allah madaukakin sarki sai ya karba ma mutum addu'a shi. Man sarrahu an yastajiba lahu inda shada'id wal kurbi falyuksir ad-du'a fi ar-raha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yake so Allah ya karba mishi addu'a lokacin da yake tsanani, to ya yawaita addu'a lokacin da Allah madaukakin sarki ya yalwata mishi, lokacin da aka samu, to a lokacin ma ya kamata Allah madaukakin sarki ya san cewa an samu a yaba Allah madaukakin sarki. Abu na uku wanda ladubba ne na addu'a shine kada mutum yayi addu'a akan iyalin shi, kada kai addu'a dan ka bata ma rai, kai kokari ka rike wannan bacin ran, kada ka zage shi, kada ka tsine mishi, kada ka gayi wata kalima wadda idan aka yi kadari da lokacin karban addu'a ne, idan ka ce mai shegi dan banza, to idan lokacin karban addu'a ne to Allah zai karba, zai zama dan banza, au malihi, ko ko mutum kana da moto ka ci wanga tsinannan motan, ba a so mutum abinda Allah ya hore mishi yana tsine ma wannan abu, au waladihi au nafsi, ko ko mutum ya zanki addu'a mara kyau ga diyan shi ko ko ga shi karan kanshi. Abu na hudu na ladubba na ibada shine mutum ya saukaka halshin shi a wurin bauta. A lokacin da zaka roƙon Allah kada ka daga halshi, kada ka zangi daga murya sai kowa ya san abin da kake roƙon Allah, a'a, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, Allah madaukakin sarki yace ku roki ubangijinku kuna masu kaskantar da kai, wa khufiyatan kuna masu tsoron Allah, innahu la yuhibbul mu'tadin, ashe ta'addi ne wuce iyaka ne, mutane wasu su fito a titi suna kishin gaba suna la ilaha illallah, suna kishin gaba suna ambatan Allah. Allah madaukakin sarki baya san wannan, saboda wannan wuce iyaka ne. Abu na biyar shine ya tadarra ilallah, bawa ya zanki roƙon Allah cewa yana mai kaskantar da kai a gaban Allah madaukakin sarki. Idan bawa yayi haka, to Allah madaukakin sarki zai karba mashi ibadan shi ko addu'an shi. Abu na shidda na daga cikin ladubba na ibada na roƙon Allah shine bawa ya dage, ana so bawa ya dage. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aliddu bi ya dhal jalali wal ikram, manzon Allah yake cewa ku dage kuna cewa ya dhal jalali wal ikram, ya dhal jalali wal ikram, ya mai karamci, ya wanda ya dokaka. Idan dai bawa ya dage ya nace akan wannan, to Allah madaukakin sarki zai iya yaye mishi bukatun shi. Sannan ladubba na bakwai na addu'a shine ka zanki yin tawassuli, idan akwai wani aiki da kai na kirki ko akwai wani aiki da kai wanda kana tunanin kyautatawa ce, wani ne yana jin yunwa ka bashi abinci, to ka roki Allah ka ce ya Allah yadda na ba wannan abinci lokacin da yake da bukata Allah na roke ka Allah ka ciyar da ni ana so bawa idan yayi aiki na alkhairi kakka bar shi ya tai haka nan banza ka roki Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki dalilin wannan abin da kai kai tawassuli ka zo masallaci ka ba wani mabarati dala 20 kai tawassuli idan ka kare sallah Allah madaukakin sarki wannan kudin da na bashi in nayi dan kai Allah ka hore muni wannan abu ne mai kyau ana so bawa ya zankin wannan a cikin addu'a shi Allah madaukakin sarki yana karba addu'a a lokacin da ta kasance mutum yana yin tawassuli abu na takwas na daga ladubba na ibada shine mutum ya zanki al-i'tirafu bizam bawa ya yarda cewa lalle shi mai kuskure ne bawa ya yarda cewa Allah ni bawanka ne na saba ma Allah idan ba rahamarka ba da baka mun kaza da kaza ba wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki zai karba ma mutum addu'a shi abu na tara shine ba a so lokacin da kake addu'a dan saboda ka iya larabci ka ta kakalan larabci kana so sai kai saja sai ka nuna ma Allah cewa ka iya larabci wannan shine abin da limaman mu suke yi a masallatai a lokacin azumi wani yadda yake damuwa da ya rera baya damuwa da ya halartu nutsuwa a ran shi Allah ya karba larabcin dai ake so a yi a nuna ma Allah cewa an iya a nuna ma jama'a cewa an iya wannan ma malamai suna cewa baya daga cikin ladubba na ibada na addu'a bawa ya zanki daga muryar shi yana rerawa saboda malamai sun ce babu abun da ake rerawa sai alqur'ani ko da addu'a ce alqunut ce mai zama wajibi a rera ba abun da yake sunna shine mutun ya karanta ba tare da ya rera ba sannan abu na goma yana daga cikin ladubba na ibada shine mutun ya zanki gayin bukatar shi so uku idan kudi kake so ka ce ya Allah ka arzuta ni ya Allah ka arzuta ni kai so uku idan shiriya kake so ka ce ya Allah ka shirya min dana ya Allah ka shirya min dana ya Allah ka shirya min matata duk abun da kake so ana so bawa ya zanki gayin shi so uku kaso na 11 a cikin ladubban ibada shine istiqbalul qibla bawa ya huskanci alqibla an so a lokacin da zaka roƙon Allah madaukakin sarki ka huskanci alqibla abu na 12 an so bawa lokacin da zai roƙa Allah madaukakin sarki ya daga hannuwan shi manzo Allah idan zai addu'a yana daga hannuwan shi har ana ganin horin da ke akwai a ƙarƙashin hamurtar shi kisa ana so bawa idan zai addu'a ya daga hannuwan ya sosai kamar zai jawo abun da za a bashi wannan ma yana daga cikin ladubba na addu'a wa'anda malamai suka zana abu na 13 shine bawa ya kasance yana da arwalla an so idan ya samu Allah madaukakin sarki kai arwalla idan zaka roke shi abu na 14 shine albuka'u fi du'a lokacin da kake roƙon Allah madaukakin sarki ana so ka fashe da kuka ba ana so ka fashe da kuka ba saboda ka nuna ma duniya cewa kai ne limamin masallaci kaza dan a doki bidiyon ka aje a daura a staci kana kuka a'a kai kuka wannan kukan naka saboda tsoron Allah ne yasa kai wannan kukan to Allah madaukakin sarki yana karba addu'a dani Allah ya jarabce ka da shi lokacin da ka zo addu'a ka fashe da kuka Allah madaukakin sarki idan ya ga wannan kukan naka Allah madaukakin sarki zai shirya maka shi Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka karanta wannan aya in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk in ka musu azaba annabi Isa lokacin da suka hadu lahira da shi da Allah Allah yake tambayar shi kai ne ka batar da bayuna sai yake cewa annabi Isa yake cewa in ka musu azaba to su bayunka ne haka kuma in ka gafarta musu ma bayunka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan sai manzon Allah yayi kuka ya daga hannuwan shi sama yana cewa Allahumma ummati ummati wa baka yana kuka yana cewa ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata kakka azabtar da su a ranar tashin alkiyama abu na 15 na cikin ladubba na ibada shine isna roƙon Allah madaukakin sarki shine izharul faqr ana so bawa ya nuna iya talaucin shi a lokacin da yake roƙon Allah a lokacin da zaka roƙon Allah ka samu wasu kayan ka tsohi wanda idan zaka je wajen biki ko idan zaka je wajen wani abu baka sanya su saboda ba dan komi ba ka nuna ma Allah cewa kai bawan shi ne kuma kana da tsananin bukata kana da tsananin talauci idan Allah ya kalli wannan shigar taka to Allah madaukakin sarki zai karba maka shi yasa a lokacin roƙon ruwa an yi san kowa ya hito da kaya wa'anda ba su da kyau wa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawani ne amma rawanin birki tashi ake idan riga ce gare ka sai ka birkita ta ka sanya ta ba daidai ba saboda Allah madaukakin sarki ka nuna mishi cewa lalle kai bawan shi ne kuma kana daga cikin bukata abu na 16 shine bawa yayi addu'a idan ka ce Allah ya bawa na kaza to kai ma kai makanka wannan ladabi ne na addu'a a lokacin da ka ce Allah ya ruha ma wani asiri ka ce Allah ka rufa mana asiri a lokacin da kaga wani yana abinda ba daidai ba ka ce Allah ka shirya mu wannan ladabi ne na addu'a idan zaka yi addu'a kai makanka sannan ladabi na 17 shine la ya ta'adda fi du'a kada bawa ya wuce iyaka ka ce Allah ka bani aljanna kai shiru ka ce Allah ka kare ni daga wuta kai shiru kada ka ce Allah ka bani aljanna da itacen da ke ciki da mango da ayaba wannan duka wuce iyaka ne a wajen addu'a ana so ka ce Allah ubangiji ya baka aljanna kai shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad bin abi waqas yake cewa babana ya ji ni ina cewa Allah madaukakin sarki ka bani aljanna da ni'imomin da ke cikin ta da kaza sai yake ce ma dan shi cewa naji manzon Allah yana cewa sayakunu qaumun ya'tadduna fi du'a za a samu wasu mutane wa'anda suna wuce iyaka a wajen ibada abu na 18 shine at-taubatu wa raddul mazalim shine mutun ya zanki yawan tuba ga Allah madaukakin sarki mutun ya zanki yawan istighfari mutumin da yake yawan istighfari to idan ya zo addu'a Allah madaukakin sarki zai yi saurin karba masa wannan addu'a sannan abu na 19 la dubba na addu'a shine ya da'u li walidai uwayenka ka zanki musu addu'a ba sai sun mutu ba idan ka yi sallah ka ce Allah ka hore ma babana abinda zai ba mu haka mace a gidanta idan ta yi sallah Allah ka hore ma mijina abinda zai ba mu uwayenka koda baka da abun ba su ka girma to ka zanki musu addu'a Allah madaukakin sarki shine mai badawa Allah madaukakin sarki ya hore musu abu na 20 na daga cikin ladubban addu'a shine ka zanki addu'a ga masu imani wa'anda suka rasu Allah madaukakin sarki yana so a zanki musu addu'a saboda addu'ar da muke yi musu ita ce Allah zai duba Allah madaukakin sarki shi ma ya tausaya mana ya mana rahama wannan sune ladubban wa'anda malamai suka zana na karba addu'a akwai lokuta wa'anda Allah madaukakin sarki yana karba addu'a a ciki in kuwa musulmi mu yi hakuri mu dan shi koda kaso 5 ne daga cikin wa'annan lokaci na farko wanda Allah madaukakin sarki yake karba addu'a shine daren Lailatul Qadr wannan kuma malamai sun sha bayani akan wannan lokaci na bi wanda Allah madaukakin sarki yana karba addu'a shine dubrus salawatil maktuba a lokacin sallah a lokacin da aka kare sallah ta farilla azhar ce la asr ce a wannan lokacin ma idan ka daga hannu kan roki Allah madaukakin sarki zai karba maka kaso na uku wanda Allah madaukakin sarki yake karba addu'a shine jawful layl a tsakiyar dare zuwa karshen dare zuwa karfe 3 da rabi abinda ya zuwa karfe 4 a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki yake saukowa daga sama yake ce ma bayon shi Allah madaukakin sarki yake cewa akwai mai roƙo na in karba mishi shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi ba mu labarin masu imani sai yake cewa tatajafa junubuhum anil madaji sune mutanen da suke tashi tsakiyar dare su bar shin hidar su yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon ubangijin su suna masu tsoron Allah suna masu kwadayin abinda ke akwai wurin Allah madaukakin sarki ashe ƴan uwa musulmi sai mun rage kwana matsalolin rayuwa matsalolin abinci matsalolin iyali matsaloli ga sunan amma mutum ya ta kwana bai tashi wani sallar asuban ma da kyar zai samu wannan baya daga cikin ladubba na musulmi wanda ake so ya dawama akan su lokaci na hudu wanda Allah madaukakin sarki yake karba addu'a shine bainal azani wal iqama, a lokacin da aka kira sallah kamun a ta da sallah. A wannan lokacin ana so bawa idan ya roki Allah, Allah madaukakin sarki zai karba mishi. A lokaci na biyar wanda Allah madaukakin sarki yana karba ibada inda nida'a lis salawatil maktuba, lokacin da aka kira sallah, a lokacin da ladan ya kare kiran sallah. A wannan lokacin ma idan ka daga hannu kan roki Allah, Allah madaukakin sarki zai karba maka. Abu na shidda wanda a lokaci na shidda wanda Allah madaukakin sarki yana karba ibada inda iqamatis sala, lokacin da ladan ya tada sallah kamun liman ya kabarta, liman yana a gyara sahu, idan kana da bukata ka daga hannunka a wannan lokacin ka gaya ma Allah, Allah madaukakin sarki zai karba maka. Abu na bakwai, lokacin da Allah yake karba addu'a, lokacin da ruwa yake sabkowa, lokacin da Allah yake sabko da ruwa ana so bawa ya hito wa'annan ruwan su dake shi, kai tsaye a tsakiyar ruwa ka daga hannunka sama, lokacin da Allah madaukakin sarki yake sabkar da ruwa ka gaya ma Allah matsalolinka, insha Allah Allah madaukakin sarki zai karba maka. Saboda wannan lokaci ne wanda ana karba addu'a. A lokaci na takwas wanda ana karba addu'a a ciki shine lokacin da ake daidaita sahu. Wannan lokacin yanzu bamu da shi, shine lokacin sahabban manzo Allah, lokacin da sahu ake daidaita sahu domin a yaki kafirai. A wannan lokacin ma idan bawa ya roki Allah, Allah madaukakin sarki zai karba mishi. A nan ya kamata mu tsaya ganin lokaci abinda muka karanta daidai. Allah madaukakin sarki ya bamu lada, kuskure ko tun